kare za mu tsallaka mu shiga wata shekara sabuwa 1441 bayan hijira. Za mu shiga sabuwar shekara, mun gama da wannan da ta wuce. Ya dace ga kowane daga cikinmu a ƙarshen wannan shekara, wannan sati na ƙarshe, mu yi wa kanmu hisabi, mu yi nazari, mu duba, mu gani, mu yi muraja'a shekarar ta gabata, waɗanne ayyukan alkhairi muka yi a ciki don mu ƙara himma. Shekarar ta gabata, waɗanne kurakurai muka yi a ciki don mu tuba mu gyara kafin ta gaba. Kamar yadda dukkan ɗan kasuwa bisa al'ada akan yi lissafin ƙarshen shekara, ko ba a yi? Duk ɗan kasuwa ana yi. In shekara ta ƙare, sai a zo a zauna a yi lissafi, a rubuce abin da ciniki, a kawo rasitai, a kawo invoice, a kawo wannan duk abin da aka yi rubutu a aje. Sannan a shiga shago da store, a ƙididdige me ke store, me ke shago, menene ciniki, menene a account, me aka aje, me aka, sai an yi. Kai, akwai ƴan kasuwa da suke wata uku ba su gama lissafi ba, ko babu? Akwai, gwargwadon girman kasuwancinka sai an yi lissafi duk shekara. To, ɗan kasuwa zai yi lissafi don me? Don ya ga riba, ya ga ci gaba, kuma ya ga asara don a gyara, riba a inganta gaba, a yi farin ciki, a yi murna. Kuskure kuma da asara kuma in akwai ta, to sai a yi ƙoƙari a gyara, a ce to ina aka samu matsala bana, ba da riba miliyan 30 aka samu, miliyan 300, miliyan 200, miliyan 3, miliyan 5 bana, kuma ya aka yi haka ba a samu wannan, me matsala? Sai a gyara. To, wataƙila kaza da kaza da kaza ne don a gyara. In kuma abu yayi kyau, sai a ce to wataƙila hajar ta yi kyau, wataƙila an samu customers masu kyau, wataƙila dan me, sai a ƙara. Haka ake yi. To, kai kuma a lahirarka wani lissafi za ka yi wa kanka? Shekarar ta ƙare yanzu, kana buƙatar ka zauna kai wa kanka muraja, ka kalli rayuwarka. In abu yayi kyau, ka ji daɗi, ka ƙara ingantawa. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, ni'ima ce daga Allah, faman wajada khairan falyahmadillah. Amma in ka samu kuskure, an samu matsala, to sai ka yi ƙoƙarin gyarawa don gaba. Tunda yanzu Allah ya yi maka ladifi, wannan kwanaki 360 ka kai su ka zarce, to amma gaban fa kana da garanti, wataƙila za ka tafi. Ka shirya yanzu don ka gyara gaba. Baka san ko wannan ita ce shekarar ka ta ƙarshe ba, mai zuwa ita ce za ka ƙara zamanka a duniya. Muna buƙatar lissafi. ‘Yan uwana, ba laifi ba ne mutum ya yi farin ciki cewa kwanaki na tafiya. Muna yin farin ciki, mu masu albashi. Yau 23 ga wata, ko yanzu duk lissafin mu masu albashi kwana 7 ya rage, a yi mana me? A mana albashi, muna murna, kwana 7 za su zo. Wani an masa alƙawari cewa insha Allahu ƙarshen shekara abin da aka samu na riba za a kasa, yanzu yana me? Yana tanadi, lokaci ya yi, za a yi lissafin shekara don ya samu rabonsa, yana farin ciki. Wani an masa alƙawari, Alhaji ya yi tafiya, ya ce in na dawo zan baka, yana jira, ya ji cewa Alhaji ai yana hanya, yana farin ciki, yana jira, yana murna. Wani zai samu promotion a wajen aiki, ya aika kayan promotion, kuma yanzu jira yake takarda ta dawo, a ce an yi me, an ɗaga darajar ka, albashi ya ƙaru, yana nan, yana dako, yana murna. Wani ciniki ya yi, yana jira ya ga sakamako a kawo masa kuɗi, haka dai haka dai. Wani kuma jira yake wani ya dawo masoyinsa, yana dako, yana jira. Duk wannan ba laifi ba ne. To, amma tambayar ita ce, jiran da muke kwanaki su yi don a biya mu albashi, don mu samu abin duniya, don mu samu kaza da kaza da kaza da kaza da kaza, to kwanakinmu da suke tafiya na rayuwarmu, shi kuma wani shiri muka yi domin lahirarmu? Tunda shi ma gidaddige yake, ai ko? Shin muna murna, muna jira, yanzu in mutuwa ta zo mana lissafinmu ya yi kyau, kamar yadda muke jira kwanakin albashi za su ƙare? Duk ranar ta tafi, an rage ne a rayuwarka, amma baka tuna wannan raguwar. Kai abin da ke tunani abin da za ka samu nan gaba ka. To, muna tunanin cewa kwanakinmu na tafiya, ko kuma ba mu tunanin wannan promotion ɗin ne a gabanmu, albashin ne a gabanmu, kasuwancin ne a gabanmu, amma kwanakin da ke tafiya su kuma ba ruwanmu da su? Kaga akwai matsala kenan. Yadda muke jiran samun wancan, ya kamata mu sani yanzun nan za mu tafi lahira, shi ma kuma za a yi mana wannan lissafin dai. Mun shirya domin ganin abin da yake mai kyau, irin wannan albashin da muke jira, kuma karka manta fa albashin nan sai kai aiki za a baka ko karka manta wannan harkar kasuwa sai kai aiki za a biya ka duk abin da kake jira aikin ka yasa zaka samu to lahirar da take kusa yanzu fa mai zuwa ita ne kai mata shiri dan fuskantar ta kwanake suna tafiya a gurguje kamar yadda muke gani dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa daga cikin alamomin tashin alkiyama shine saurin tafiyar kwanaki kuma muna gani yadda kwanaki ke gudu matuƙa dare da yini suna kusantar da mu zuwa ga ajalinmu zuwa ga kabarinmu zuwa ga lissafi da za a yi mana kullun rana ɗaya ta wuce yini ɗaya wuce to ka ƙara kusa ne da kabari ka ƙara kusa da lissafi dare da yini suke tsofar da kaya kaga ya zama tsumma suke mai da yaro kankani kaga ya zama babba tsoho kuma kaga yayi tukuf tukuf wannan ya isa ya zama wa'azi gare mu dare da yini suke sanya a nade littattafan mu na aiki yanzu mun gama cin wannan shekara file din mu na ayyuka suna nan a aje kuma za mu gani a ranar alkiyama duk abin da muka yi an gama lissafewa na shekarar saboda haka za a aje record a bude safin file kuma ranar alkiyama duk waɗannan files din sai ka karanta da kanka a ce iqra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba abinda ya kamata mu ƙara himma wajen kyautata ayyukan da za mu samu rabo da su a lahira wanda za mu samu ƙara kusanci zuwa ga mahaliccinmu kuma Allah ya ce man amila salihan fali nafsi wanda ya aiki na ƙware kansa iwa kwanaki suna tafiya a gaggauce ba mu san abin da zai zo nan gaba ba ba mu san ajalinmu yaushe ba ne ba mu san yaushe ne mutuwar mu ba mu san a ina za mu mutu kamar yadda Allah ya faɗa wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan yau muka gani amma mu yi azama mu kyautata niyya da gaske cewa za mu gyara gaba wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan haka Allah ya ce rai bai san abin da zai samu gobe ba wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut ba inda baka san a ina zaka faɗi ka kwanta ka mutu ba amma baya nufin cewa mu zauna yana nufin mu yi aiki a iya abin da muka samu dama na rayuwar mu kada mu bari wani abu ya ratsa wanda zai hana mu kokarin aiki domin ita rayuwa tana canjawa daga hali zuwa hali masu hikima suna cewa dawamul hali minal muhal zama a yanayi ɗaya ba zai yiwu ba domin Allah bai yi duniyar haka ba yau kana da kuzari kana da samartaka ba ka da mata kai ɗaya kake a shagonka ba ka da matsala in kai bacci yadda ka ga dama ka tashi ka je inda za ka je ka dawo ba wanda zai ce da kai gobe ka yi aure za a fara cewa ka kawo abinci ka kawo kaza kai kaza kai gobe ka yi ya'ya za a fara cewa ka yi kaza sannan kuma yau da gobe za ka tsufa da kana da himma kana iya sallolin dare kana iya karatun qur'ani kana iya kaza yanzu ba ka da lokaci abubuwa da yawa suna iya ratsawa a rayuwa su sa mutum aikinsa ya tsaya alkayis shine mai hankali mai dabara shine wanda yau kansa hisabi tun yanzu ya gyara kafin gobe gajiyayye kuma kasashe shine wanda ya manta da cewa akwai hisabi ya kwanta ya yi ta bacci bai yi aiki ba saboda haka mai wa kanmu wa'azi mai wa kanmu hisabi da tafiyar kwanaki mai hankali yana lura da cewa kwanaki gaskiya suna tafiya a gurguje marar sahab yadda girgije yake tafiya a guje haka kwanaki suke tafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cikin hadisi yace badiru bil amali sittan ku yi gaggawa wajen aikin alkhairi kafin al'amura guda shida su kasance yace tulu'ush shamsi min maghribiha ku yi aiki kafin rana ta fito ta akasi tana fitowa ta gabas kar ta fito ta yamma in ta fito ta yamma aiki ya kare an gama wad-dukhan da wani hayaki ad-dukhan shi ma alama ce tashin alkiyama wadabbat al-ard da wata dabba da Allah zai bayyana da bayyana da ita a bayan kasa to kallimun nas tana zance da mutane wad-dajjal da bayyana dujjal duk waɗannan in suka bayyana ba ka da lokacin aiki a wannan lokaci domin a lokacin kiyama kawai ake jira shikenan a lokacin ba hankalinka ma bai jikinka saboda musibar da take gudana a bayan duniya sai ce wa huwai sata ahadikum da kuma ma abin da yake kebantaccen al'amarin ɗayanku wa huwai sata ahadikum da abin da ya shafe ka kai shine hadisin gaba zai gaya mana me ya shafe ka me ya huwai sata ahadikum abin da ya shafe ka wanda zai hana ka aiki sai yace wa amri al'amma huwa amru al'amma da wata musiba da za ta game kowa da kowa ita ce tashin alkiyama in ta zo ba wanda zai fake ko ya shiga wani lungu ya buye ko kowa da kowa za a kora ranar alkiyama duk sai an mutu baki ɗaya sannan a tada mutane a wani hadisin imam muslim ya rawaito amma wannan riwaya ce